إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا ما سفارة وانا جدد قدياد الله سبحانه وتعالى وانا يساكك أن رهات وما وانا مصلى شنا استئم وانا جدينا من مرائي inda muke karatu cikin littafin Sifatu Salah na babban malami Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi wanda insha Allah ta'ala wannan shine darasin mu na uku a cikin wannan littafi wanda yayi daidai da 16 ga watan Rabi'u Awwal Hijra Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da 1 ga watan 10 miladiya shekara 2023 in ya inganta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai idan ɗan uwa ba su manta ba muna shafi na 33 kamar da muka ce za mu fara da muqaddima ne na farko na bugun wannan littafi inda malam yake mana bayani yake cewa wanda ya kiyaye irin sallolin nan guda biyar kamar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa khamsu salawat salloli guda biyar iftara da billahi azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala ya fallanta mu bayin shi wannan salloli guda biyar yace man ahsana wudu'ahunna ga duk wanda ya kiyaye arwallan wannan sallolin wa sallahunna liqihinna yayi wannan salloli guda biyar a lokacin su wa atamma ruku'ahunna ya cika ruku'i na duka wannan sallolin wa sujudihinna ya cika sujjada na wannan sallolin wa khushu'inna yatika nutsuwa da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sallai kana lahu 'ala Allah ahdan yana da alƙawari cikakke wurin Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lahu Allah zai gafarta mishi wa man lam yaf'al da duk wanda bai aikata wannan ba fa laysa lahu 'ala Allah ahdan bai da wani alƙawari wurin Allah insha Allah fara lahu in Allah ya so sai ya gafarta miki wa insha azabahu in Allah ya so ni sai ya azabtar da wannan mutuna Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare idan uwa ku kuma tabo wannan satin nan ne muka tsaya wanda wannan yana ƙara nuna mana muhimmancin musulmi ya kula da arwallah kafin sallah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa babu sallah ga duk mutunan da bai da arwallah wajibi ne kafin mutun ya tafi sallah to ya kyautata wannan arwallah tashi saboda shi ne mabudi na farko da zai ba shi dama ya samu ganawa da mahalicci muna fahimta yan uwa bayan mutun ya arwallah sai mutun ya zamana ya kiyaye rukuni na wannan sallah din raka'a da aka kuskura ba a cika rukunin ta wannan raka'a ba duka duk raka'ar da aka kuskura ba a yi sujjada da kyau ba wannan raka'ar ta lalace shi yasa malai ce wanda ya cika ruku'i da sujjada da nutsuwa a cikin sallah to yana da alƙawari Allah zai sa shi aljanna mun fahimta ne uwa wanda kuma yake sallah da ga dama to shi wannan bai da wani alƙawari wurin Allah in Allah ya so sai ya gafarta muku saboda ba shirka yayi ba in kuma Allah ya so sai ya azabtar da shi gulgudan lahin da yake wanda ya kamata a ce kowanne daga cikin mu ya nutsu ya tambaye kan shi wai ni yanzu sallan nan da nake shin wai ita ce ma sallar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita to wai wa ma ne ya koya mini sallar mun fahimta ai uwa ka bincika kanka wa ya koya ma koko kawai na gami ne yadda mutane suke yi ni ma nake yin sallah to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu baki daya sai malam yake ni wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya al-barra kira da amincin Allah ku kara tabbata ga ɗan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai famin shi da kuma sahabban shi wanda suke da tsananin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma suke rabauta su ne Allah ya gama yarda da wannan mutane malai yace allazina naqalu ilaina ibadatuhu su ne wanda suka naqalto mana suka rawaito mana yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake addini yake wa salatuhu da kuma sallar shi wa aqwaluhu da kuma maganganu na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa af'aluhu da kuma ayyukan shi Allahu akbar kaga sahabba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biki sakati kan komai ba saboda su suna addinin da gaske komai za su sai sun ce ya Annabi yake yi kai sahabbai ya ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina ya kambara harama sai sun ba Annabi sun ga wai ina ne yake aje idan shi kai ba nan ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zaman sahiya in yayi sai sun lura ina ne Annabi yake aje hannuwan shi bayan ya aje hannuwan shi ina idanun Annabi suke sahiya ina ya sahiya mu yanzu za ka ga wani ya zauna zaman sahiya yana kallon gabas ya kalli yamma ya kalli kudu ya kalli arewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yayi rukuyi ina yake aje idanuwan shi babu Abu Hurairah sai ya ce cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bayanin sallar Annabi yake Annabi in yayi kabbara yana dauke idanuwan shi ya sa su a inda zai sujjada in mutum yayi kabbara harama ana son idan sai da mana yana kallon inda goshinta zai zuwa mun fahimta ai uwa ba ya kalli gaban ka ba a inda za ta yi sujjada yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya zauna zaman sahiya yana kada dan yatsan shi yace idan Annabi a wannan lokacin ba inda yake sujjada yake kallo ba yana kallon dan yatsan shi Allahu akbar sahabbai ce da uwa shi yasa duk wanda ke son fushin Allah to ya taba wannan mutane duk wanda ke son tsinuwa tsadewa duniya da lahira to ya taba sahabba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kika ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rukuni ma in yayi a wannan lokacin in Annabi ya yi rukuni to idanuwan shi kuma bai san shi inda yake sujjada ba yanzu za ka ga yawa daga cikin mu in yi rukuni muna kai idanuwan mu inda zamu kai goshin mu wannan ba daidai bane kuskure ne kana aje idan ka ne a daidai gaban ka ba inda za ka sujjada ba ba ka daga kai dan ka hango inda za ka yi sujjada a'a wannan lokacin ana son ka kalli gaban ka kai rukuni ga inda za ka tsaya to zama na idanuwan ka suna kallon nan din ne gaban ka wanda insha Allah ta'ala za mu zawa mu bayani dake dake cikin tarawih mala yake cewa wa ala man haza hazihi haka tsira da amincin Allah su kara tabbata ga duk wanda ya ba hanyoyi irin hanyoyin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da famin shi suka bi har zuwa ranar tashin kiyama Allah ta mu da shi mala yace wa ba'd baya haka wanda kamar yadda yan uwa suka sani hadin amma ba'd yana cikin sunna na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi ne wannan littafin ya rubuta wannan sai wanda ya kama khutbatul haja yana nuna muhimmancin wannan khutbatul haja ga duk lokacin haka Imam al-Bukhari har ya kulla babu in ba na manta ba ko hadisi wanda ya samu shi babu amma ba'd wanda hadu wannan amma ba'd din sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kutubatul haja wata abu ce wanda take janyo hankalin mutane lokacin da ka zo yin jawabi shi ta ɗaya daga cikin malumai ke cewa kai ko ji da ka zo yin budurwa ka ni a hala ka hala da kutubatul haja ta ce kai malam malimi ne kake cewa ha haji an dauki minti da ana ta innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh in ka ida ta sa ikrarin na shiga cikin ina da aiki wanda lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya Umar Allah ya kara mushi da ya dauki takobi ya ce duk wanda ya kuskura yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mutu sai ya kashe shi annabi bai mutu ba ya tafi ya gana da ubangiji shi wanda wannan shine kuskure wanda shine bala'i na farko da ya raka al'umma musulmi bayan mutuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wajibi ne ga kowane musulmi ya yarda annabi Muhammad sallallahu ya mutu mun fahimta mutuwan nan abu ce wanda take Allah ya tsara kowa sai yayi cewa kai ba ka yarda annabi Muhammad sallallahu ya mutu ba wannan aqida ne na bata aqida ne na tahurci aqida ne na ƙaryata wani bangare na alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai annabi Muhammad sallallahu ba rai bane ba in ma ba ka yarda da wannan aya ba bari ka ji aya karai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabin kai ma mutuwa za kai a ya dani ga cewa mutun ya mutu kuma a ce annabi ya mutu ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutun ne ba wai wata halitta bace daban wanda ba irin mutum ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai annabi Muhammad innaka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutuwa zakai haka su ma wa'ancin da suke fada da kai mutuwa zakai wani kawai ya ce ma ainihin ba a samu suna ba sai Allah ya ce wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul sai Allah ya ce mu a fa in mata ki wai in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu au kutila ko kuma an kace shi in qalamtum ala aqabikum sai ku jiya baya ku bar addini a mun fahimta ne uwa to aqida ne ingantacciya kai yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya ce annabi zai mutuwa mun fahimta kaka ba shi da wasu daga cikin masu aqidu na bata su ce ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ne ai annabi yayi kaza duka kaje su tawo ne su tawo ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu shikenan kawai tunda Allah ya ce zai mutu zai mutu wannan kuma ba zai ka ya rage ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata daraja ba cikin darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fahimta ne uwa to sai Abubakar ya zo ya iske Umar ya yi kafo binne ya yi zali yana yanka a cewa annabi ya mutu kaza kaza an dai Abubakar a lokacin yayi kokari ya jawo Umar Umar ya yi fushi rai ya habaki sai Abubakar ya koma da kote sai fara innal hamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ايها الذين امنوا كتب ابو بكر سيدنا داوود باين لا اذا amma ba'd fa inna asl hadith bayya ida shi ma sai ce cewa wa ma muhammadun illa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut wa man kana ya'budu muhammad fa inna muhammadan qad mat wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul bayya ida sai ce cewa to wanda yake bauta allah ya kika bada bauta wa allah allah rayayyen sarki ne wanda bai mutuwa mun fahimta duk iskancin mutum ka taba ni yace Allah ya mutu a sabida shi Allah bai mutuwa al hayy al qayyum ne yake to duk mai bauta ma Allah ya ci gaba da bauta ma Allah Allah yana nan ne sai yake wa man kana ya'budu Muhammad amma duk wanda yake bauta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to fa inna Muhammadul qadmat ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai jawo aya wannan inda Allah yake cewa ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane illa shi kamar ko annabawa yanzu din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muku ko kuma an kace shi za ku jiya baya ne ku bar addini to in ma kun jiya baya ba ku taku cutar da Allah da komai ba haka ba ku taku amfanar da Allah da komai ba mun fahimta yan uwa ingantacciya kida shine ke yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya muku haka dauka yanzu ku ya kuli halin da muke ciki in ka dauki jiyawa majalisi inda suke maulidi zaka ga suna kawo sai hantata na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wallahi alazim cikin 180 tarihi da ake kawo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurin maulidi na ƙarya ne dubu ta inganta ba cikin 100 nan ake tusa irin wannan kaji ana ago wasu karamomi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda baka taba jin su ba wanda sun saba mu ayoyin Qur'ani da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da daraja cikakka wanda bai bukata ta tsara ko ta rage da wani abu Allah ya gama mishi ni Allah yake ce mishi inna fatahna laka fatahan mubina duk wani alkhairi da kake tunani Allah subhanahu wataala ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai bukata in so kake a san shi sai ka mai kariya dan bukata in za ka kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka kawo wani tarkace dan wai mutane su so annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da maka bantan su wanda asali hakikani ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuri ɗan uwa alfazaji in ba na mun sabai ke cewa wai alama ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yake wa alamati muhabbatihi bi ittiba'u sunnatihi alama kana sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine a ganta kana koyi da sunnar shi duk abin da aka ce ma annabi ya ce ka fai kai wannan abu shine sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da aka ce ma annabi ya hana ka hanna wannan abu shine asali to yanzu ka kaddara matar ta ta gida ta ce ma tana son ka amma ka ce tana son ta dawo ma kaza ka kida wannan abu kaya da tana son ka ka ce mu ta kanta ita ta ta kaya da tana son ka za ka ce ai duk mutunan da ke son ka shine ke biyayya ma umarnin ka haka nan ne uwa to kai ka ce kana sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an ce annabi ya ce a barge mu ka ace na ka kace kana sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a kama halucin sallah ka ki kamawa annabi ya ce aika da ta ce ba kai kuma kace kana sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine bin sunnar shi da aka yi ma amara duk abin da aka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kalli da ido kake bi ba hanyar ya take kawai ka fada wa tasdiquhu fima akhbara duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ka yarda da wannan abin ko hankalin ka ya dauka ko ba ya dauka ba ba dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba to an gama sai ya ce mi wa tinabu ma naha anhu duk abin da aka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana ka kaurace ma wannan abin duk abin da aka ce ma annabi ya yi tsawa kan shi ka rabu da wannan abin mun fahimta wa wanda mu kuma jiya daga cikin ahlus sunna zaka ga suna yi ma wasu kara yi wa shi da magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da a wasu sunna amma kadi da wani a cikin gidan su ko wani mai gidan shi a ma'aikata ko alhaji shi a shago ba hanya su guda ba yana ji ana tattaka sunna zai ce ha babu ko bi abin hadin da yasa tsarin fahimta ne ba kuma ƙarya ce yake shi da kanshi ya san ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa inna awiyakum ko dai mu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi ko ku ta abi da hadin ala hudan kayan mu na kan shiriya au fi da zalim mujin ko kuma dayan mu na kan fata dole ba zai taba haduwa ba wanda yana cewa kaza wanda yana cewa kaza kuma a ce dukkan su ɗaya ne dole sai dai ko annabi Muhammad sallallahu alaihi ke kan gaskiya ko kuma wa'anta mun fahimta yan uwa shi yasa Imam Malik ake zo ana ce mai sahabbai sun saba ne ka gida Allah ko rabu da mu yace shi dai gaskiya guda ce ita gaskiya ba za ta taba rabuwa ji ba mun fahimta yan uwa to kai in cika magana bari mu shiga cikin karatun mu wannan sai malai ce fa inni lamman tahaytu min qira'at yake lokacin da na ida karatun kitabu sala shine kamar babin sallah babin sallah min at-targhib wa at-tarhib min at-targhib wa at-tarhib nawani sunan tahin kina at-targhib wa at-tarhib lil hasib al-munziri rahimahullah na babban malami shine al-hasib al-munziri Allah subhanahu wa ta'ala yayi mishi rahama yake cewa wa tadrisihi kuma bayan na karantar da shi ala ba'd ikhwanina as-salafiyina awasu ɗan uwan musalafiyina sune wanda shi ma nan gaba ne wanda yana da kuma mutane su gane ana salaf salaf ka sanni ake ce mawsuwa ya salafiyina wanda shi kuma nan wani gaba ne wanda a cikin ahlus sunna ne ke da kai as-salafiyina kalmar salaf kalma ce wanda take da ma'ana da Hausa abin da ya wuce ake face mun fahimta uwa ko ake maji abin da ya huce to yanzu mallam Albani sai yake bayan ya gama karantar da wannan litafin a wasu ɗan uwansu masu irin wannan aqida na salafiyina to face inda ake magana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabban shi in sai sun wuce ko to wanda yake bin hanyar su sai ake ce mishi salafi in yawa ne sai ake musu salafiyi da maza ko da mata salafiyi da haka mun fahimta to duk wanda ke bi to su kuma wannan saba musu da wa'ancan su da abin da suka zo kan shi sai sun bi irin yadda wa'ancan suka yi aiki da shi su in ka fassara musu aya fassara aya ba ishe su ba sai ka ga ya musu ya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya ya ne sahabbai suka fassara wannan aya wanda sun ce wannan ka'ida ne wanda yake da asali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasu qarni mutanen da suke kowanne mutane alkhairi sune mutanen da suke tare da ni yake sun manda zira ya nuna hum sai wa'anda za su biyo bayan su da kuma wa'anda za su biyo bayan su wannan karnin guda uku wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi da shaida to sune ake ce masalahu salih magabata na kwarai mun fahimta uwa to wanda ya biyo bayan su shine ake ce ma dan salafiyya da Hausa ke kika ce kuma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa man yashaqi rasula duk wanda ya tsibin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah yake kuma min ba'd ma tabayyana lahu al-huda bayan gaskiya ta zo mai ahili wa yastabi ghayr sabil al-mu'minin sai ya ta hanya wanda ba ita ba mu'minan harko suka mutu ai mu'minan harko sune sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah yake koyi wannan juma ka walla da mu karkatar da shi zuwa kan abin da shi ne ya zaba dan uwa ita salafiya ba kungiya bace ba manhaji ne hanya ne kuke cewa za ka ne addini din yadda wa'ancan su kai mun fahimta ya uwa in an zo an ce hijabi sai ka ce to yanzu ya matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka sa hijabi ijabu wa anta mutanen shine akai abinda ijabun da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mu fahimta yan uwa dan san ko kun gane na yi shi a don kule ne san karin bayani sai zai dauki wani risala na Muhammad Nasiruddin Albani wanda yake ce mishi hajiji da'watuna wannan ita ce da'awar mu kuma Ibn Taymiya ma yana da irin wannan ko hajiji da'watuna ko kuma wanda yasa da'awatu salafiyya mun fahimta ba kungiyanci bane ba kaza ne a zaka bin manhaji ne irin yadda wa'ancan suka yi aiki saboda duk musulman da ke bin qur'ani da hadisi ana ce mai ahlus sunna ne mun fahimta a wanda hatta asha'ira wasu daga cikin malumai suna cewa ahlus sunna ne wanda kun hakuri magana mai inganci ash'ariya ba masu da alaka da ahlus sunna saboda wanda ake ce mai ahlus sunna shine wanda aka tahidaide da shi qur'ani da hadisi da kuma aqida to yanzu in an zo nan wurin cewa ya ce ai Allah subhanahu wa ta'ala gashi ya ce ba sa su sa hijabai sai ce su sun da hijabi aka ce sai dauko da abin da suka dauko da ta shi ne hijabi mun fahimta to shi ko mai da awas salafiya ko dan salafiya sai ce a'a dole sai mun koma ya so Aisha suka sa hijabi wannan shine asali abin da ake ce mai hijabi to shi yasa za ku ga duk wanda suke da'awa na salafiya kun bambanta da duk sauran ahlus sunna in ba irin su bane ba saboda shi kullun in yazo ya fassara aya sai ce to ga yadda annabi ya aiki da ita hakan kuma shi ne daidai duk wani sabani wannan ba daidai bane ina fatan ku fahimta na san mun nan ba ana tambayoyi bayan mun kira kan wannan mana'ajin na Salafiya wanda insha Allah ta'ala in mun samu dama wata rana zamu dauko littafi ni karanta shi a gurbishe ka ji ni yin manufarsu su masu wannan da'awa ba wani wanda ake cewa wancan shine su gaba yan Salafiya ƙarya ce kai kadai za ka dauka wannan sai dai za ka je wurin malumai su sarrafar da kai ilimi kuma duk inda suke a duniya su haka ne suke za ka samu duk abinda suka karanta ya za a kamar ku dauki misali yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wurin shi lokacin juma'a yana cikin zawa za annabi sallam ana sallar juma'a lokacin shi ko kamar lokacin da ake sallar idi ƙarfe 9 ƙarfe 10 ana yin ta irin lokacin da muke yanzu ƙarfe 1 kuma ana yin ta har zuwa ƙarfe 2 ƙarfe 3 ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin zawa wannan to yanzu mai yin da'awa na Salafiya in yanzu sai ce to shi wannan ukun tunda sun tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai rike guda ɗaya kace ce shi zai yi mun fahimta sai ce to yanzu wannan satin bari a rike sakkan zawa misali kamar da muke kira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai rana bayin sallah azhar ƙarfe 1 irin yadda muke ana jinkin ta ne zuwa ƙarfe 2 da rabi ƙarfe 3 rana kai sai yi lokaci mun fahimta to yanzu sai ce tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba wanda ya isa ya ce a'a ai ai kaza ta asaba mutane tunda da al'umma gari kaza suke yace ba dai annabi yayi ba dan haka mu kawai za mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jayya sabanin saura in an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai yace to ni ina ganin kaza mun fahimta wanda yake ma ina ganin kaza amma su masu da awar salafiya bakin da aka ce musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ruwan su da bincike kawai suna durmiya abin ne tunda dai annabi ya ce sun san wannan abin alkhairi ne babu cutarwa a cikin shi mun fahimta an uwa to kuma akwai masu wannan da'awa ta salafiya ta ƙarya kamar da nake muku sai dai insha Allah ta'ala in mun samu lokaci zamu zawa mu yi bayani kan wannan da'awa da masu cewa kungiya ne da masu cewa kaza ne kai cikin kungiyoyi na ahli sunna cikin tahiyya na ahli sunna ba wanda suke faɗa da kungiyanci irin masu da'awa salafiya shi kullun manhajin ya za a yi ga kanin al'umma ya haɗu amma sai ga wanda sun ce ahli sunna ne sun kawo kungiya sun sa jam'iyya kaza wa'ancan sun kawo sun sa jam'iyya kaza wa'ancan sun kawo sun sa jam'iyya kaza har da zamanin ya suye su wasu suna aibanta wa'ansu kuma duka manhajin guda ne to masu da'awa salafiya suna faɗa da wannan iya ƙarhin su mun fahimta yan uwa kenan da kuma mutum ya dauka cewa ai wata kungiya ce wata kaza ce a su kawai suna yi haƙiƙanin addini yadda aka ce annabi ya yi su kawai haka ne suke yi Allah ya dakatar da mu malai yace wadalika dunzu arba'i sunin yace wannan mutum ne bayan shekara hudu na karantar da su sai ke tabayyana lana jami'an malus salati min al-manzilati wal makanati fil islam yace wannan sai ya nuna muna girman sallah da darajar sallah da matsayinta a addinin mu na musulunci yace wa maluman aqamuha haka da wanda ya tsayar da wannan sallah wa ahsana adawaha ya kyautata sallar nan wurin ta min al-ajr wal fadl wal ikram na lada da zai samu na daraja na daukaka da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wanda ya wannan sallah sai ce wa anna zalika yaftalifu sai dai haka yana cikin zawa ziyadatan yana karuwa wa naqsan kuma yana raguwa bi nisbati qurbiha aw bu'diha min as-salati nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karuwa yana raguwa galgalin yadda sallan mutum sai kusanci da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kama ashara ila zalika bi qawli ai kaman ma yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaje ya haka da kanki yace cewa innal abda la yusalli lallai ba wa zai salla innal abda la yusalli salatan lallai ba wa zai wata salla salatan ma yusabu lahu minha illa ushriha zai salla ba zai samu komai cikin ta ba sai ushriha shine kamar ka ce kaya saman goma in kai sallah sai a raba ta goma to wani in yayi sallah kaya saman goma nan zai samu kamar ta ce misali bifo sa mu fahimta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce autuha wani kuma zai dauki kaya saman tara ne sallar da ya araba ta tara lokacin nan zai dauka daya autuha wani kuma kaya saman takwas autuha wani kaya saman bakwai aw sudusaha wal aysaman shidd aw khumsaha wal aysaman baqay aw rubuha aw sulusaha aw nisfuha mun fahimta wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallaka tana samun furtantaki mai kyau wal gadan yadda sallaka tai kusanci da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka sallaka tana samun furtantaki mara kyau yana kasa wal gadan yadda sallaka tai nisa da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina hata mun fahimta ana gajewa ko sai malai yake cewa ولذلك تجد هذا فإني نبهت إخواننا فإن فقطت بأن أخوانا إلى أنه لا يمكن تجد هذا أنه فقطت بأن أخوانا هذا بجي تقل يوابا مثل يتامئر والنفللا مثل يتامئر سنتاجي من الشو سيجا واندا أنه لا يمكن جناك منينه layin tinanna adauha layin tinanna haka nan ne gina ku ko ba zai taba yiwa ba mu shautata adauha haqqul ada mu shautata sallan nan haqiqanin shautatawa au qariban minhu ko kuma mu kusanci ko kuma sallan mu tayi kusa da sallan annabi Muhammad sallam yace illa iza ulimna sai kadai in mun san sifatu salatu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai in mun san sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun fahimta kamar yanzu a ce ma in ka wannan hanye mun fahimta ai uwa ga hanya nan a ce akwai wata hanya wanda in ka bi ta za ka samu kaza ko in ka yi in ka bi hanyar nan za ka haduwa da kaza to yake ba zai taba yiwa ba ka hadu da wannan abun dole sai ka sa hanye mun fahimta ko ba zai taba yiwa ba ka samu wannan abun dole ne sai ka sanya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sallaci mufassalatan ararrabe yace wa ma fiha min alwajibat haka sai mutum ya san yau abin da ya zama wajibi kan sallah wa adab da na dubban sallah wa hayat da kuma yanda misali ake rukuni ake sujada wa addiya da addu'o'i wa azkar da kuma addu'o'i da kuma wasu zikirai mun fahimta ya uwa ka san rukuni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa sujada wai shin salatin da kake yi shine salatin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi ko salatin fatin ne kake cikin sallah mun fahimta sujadaka irin addu'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta ko ko kawai sai addu'a guda ɗaya tattanta kullun ita kake cikin sujada bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tattanzawa lokaci zuwa lokaci bale ce summa harafna ala tasbit zalika amaliyan bayan mun san abin da ya zama dole kan sallah da na dubba da zikirori da addu'o'i da yanda ake yin ta yake to kuma in muna son mu samu wannan fursan ta ne kyau sai yake sai mun kwaɗe su wurin yin hasana a aikace mun fahimta bayan ka karanta ka san to sai ka yi sallah a aikace an ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jin sabul isra cikin sallah in yayi raka'a daya yana zammawa to ba ka karanta ba sai ka yi aiki sannan za ka samu sakamakon da ake cewa mun fahimta kamar yadda za ka ga da yawa kuma daga cikin malumai in ka ɗauki misali tsahin akhbari ko ai akwai babu na lokacin sallah in ma babu akwai a injiya to za ka ga malumman mu na gaude shi ne za ka zuwa wurin su karantar da kai ga lokacin da mai akhbari yake cewa a yi sallah lokacin da rana ta yi zawali ko amma za ka samu kuma ba su yin sallah lokacin da rana ta yi zawali ba san ko mun fahimta ba gashi sun karanta a ba ajiya babu zanen suna ku ya ku misali a mukhtasar cika ne ta tawassu wannan babu wanda ya zo da shi sun karanta babu maulidi sun karanta babu bayan an ida sallah a ce salati 11 istighfari fata duk babu amma kuma suna yi ga abin da suka karanto akwai kuma ba su yi shi to kaga karatu kadai zai sa ka samu abu sai kai aiki da wannan abu mun fahimta ya uwa to malai ce sai mun kwadayi haka aikace fahina idin to a wannan lokacin lamzu muke fata an takuna salatuna sallamu tanhana anil fahsha'i wal munkar sallamu za ta hana mu duk abin da aka ce sallah tana hana za ta hana mu alfata za ta hana mu abinci za ta hana mu kaza sai kuma wa an yaktub lana ma warada fi halil thawab wal ajr a wannan lokacin muke tsaron za mu samu lada za mu samu rabo da duk wanda ake ba wani ne sallah kun ga kuwa wannan abubuwa ne wanda kuke suna da muhimmanci kwarai zaka ga mutanen mu da yawa suna karatu yanzu ka dauki misali naji kwanaki an tambayi wani malami dangantaka da abin da ya shafi doki ai malamin zuwa su malamai sun ce ana cin doki to sai ta kawo nan ta kawo nan sai hakikanin abin da ya kamata ya ce musu ana ci ko ba a ci mun fahimta kamar yanzu mutum misali ya ce ma ana shan giya ka zo kai take ne to a ita giya a hankalin musulunci ana ka daga baya aka ce a sha lokaci kaza ka a sha lokaci kaza sannan daga baya ma aka ce kaza aka ce kaza a tambayar kai ana sha ko ba a sha kace ce ni ba a sha ko da aka tambaye ki sai fara cewaye cewaye yanzu in kun dauka misali ana ta karantar da bulugul maram akwai ina ko hadisin cin doki yana cikin bulugul maram amma yanzu da malamin da kan tantar da hadisi ya zanta kayan ke kaci yana da daga shi wanda za ku harar kauli zaman ta so malamin yasa to hadisin da kan tantar da mu yake ana shi kariya ce zai ce gaskiya ce to sai baka yarda da magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ce ba yanzu ka ji wani yayi tsantsani cikin shi to wallahi ka ci da in ba haka nan ba wuta za ka tuna ba dai an ce annabi ya ce ana shi ba to babu ruwanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake idan kuda ya fada cikin abin san ɗayan ku ya nitsa shi sannan ya hujjo shi kaka ce ka wannan hura ta sha madara ta sha galas kuma annabi ya ce a nitsa ka tsaya shawara wallahi in ka mutu aka haka wuta zaki wallahi shi magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shawara kanta ba dai annabi ya ce a nitsa ba ka nitsa da ƙarfi kai in annabi cewa in kuda ya fada cikin abin san ɗayan ku bayan ya nutsa shi hiddo ya samu in ka nutsa ka hiddo ka samu kar ka ji wani tsantsani ba dai annabi ya ce ba to an gama kawai to dole sai mutum ya samu wannan sannan zai zama lafiya a ji amma sai ya zama muna karatu ne amma mu da kanmu muna shakka abin da muke karantawa muna karatu ne ba mu aiki ga abin da muke karantawa shi yasa kuka ga babu tasirin karatu amma ka kalla ja in suna karatu suna kokarin aiki da karatu ka dauki misali lokacin da izala tana bakuwa ya take ga abin da suka karanta suna aiki da shi sai suka zama lafiya suka samu kanji yanzu ha za a karanta hali cikin masu da awasin da shiga yana so amma dai ai ana kallon zamanin da ake ciki kai wa kenan kana yin musulunci addini wanda bai dace da wannan zamanin ba dan san ko kun fahimta mai uwa kuna ga wannan karatun ba a gano bari mu shiga da wancan malai yake walamma ta da ma'rifatu zalika lokacin da sanin haka yace walamma ta da ma'rifatu zalika ala tafsil lokacin da sanin sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya bayan da ya'tazir ala aktharin nas yayi wahala ga dai mutane yace hatta ala aktharu min al ulama yace sai hatta yawa da cikin malumai sallallahu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayi musu wahala koyo yace ni taqdimihim bi madhhabin muayyan tabida ruko da suke a madhhaba mutum yace shi kawai duk abin da malikiya take shi ne zai har abada ni da malike ne ina muku wasiya kan wanda ya muke kusura kan wata madhhaba imma malikiya ba ni ba shafi'e ne haka ni kaza ne haka kowa yana kira kan abin da shi yake kan shi ne mun fahimta ɗan uwa to wannan sai ya sa mutum ga abin da ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce ai ba ɗaukun da yake gani ba ga malami ba ɗariƙa da yake ko shi'a yake in dai ya karanta ya zama gaskiya ka ce gaskiya ne mana koko yinene yace ita gaskiya ana gane ita gaskiya ce ba ana gane da wane ne ya gani ta ba kowane malami ne ya gaskiya ta ce gaskiya yake gani balle wanda yake ahli sunna dan uwanka dan ba kungiya ce yake ba kaga ce a'a ai kungiya ta za ta magana da yake ba gaskiya ba wannan ba daidai bane kuna roga ga musulunci ne kuna roga ga kanun musulmai ne ku yi ta ku ga mu al'umma gaskiya kawai wanda ya ga dama ya aiki wanda ya ga dama kai ya aiki wanda yana daya daga cikin abin da masu da'awar salafiyya suke faɗa kan shi mutum ya yi riko da mazhaba yace shi duk abinda mazhaba ta zo shine daidai kuma mazhaba shi duk wani abu wanda yake ba na mazhaba shi bane ba daidai bane ba kaga wannan ya ta kurni a wani abu ne Allah ya kan mara albani sai ke so a kaman misali mutum ne kai halin da Allah ya hore ma ka sai ke shi sai ka ce to haramun ne kuma kowa ya sai mota a ka shiga da masu kuɗi to Allah sai dire ne kai a'a sai ke shi Allah ya hore ma hauke kan ka isa hawa wai in mota Allah ya hore ne to ban shi a'a ai Imam Malik wanda mun zo nan mu ji cikin karatu dukkan su wanda imma din wanda ake cewa maliki iya shafi'i ya kaza 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 Imam Malik yake cewa inna ma ana basharun mislukum yake ni mutum ne kamar ku ufi wa usud yake ina daidai kuma ina kuskure yake fan zurfi ra'ayi kudi ba a cikin ra'ayika na kullu ma waqa kitabu wa sunna duk abin da ya daidai da alqur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Malik yake ku yi rubo da shi yace kai duk abin da ya saba ma wannan Imam Malik yake ku yi watsi da shi ma ban tare da shi yace kai kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ana dauka daga maganar kowa ana watsi daga maganar kowa yace illa sahibu hadha qabr sai ni ga kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kowa yana daidai kowa yana kuskure yace kai a dauki maganar kowa ayi watsi da maganar kowa banda ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kun ji maganar da muke muku kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce in kuda hada ka mutsa kake tsantsani mun fahimta a'a duk wani tantan tuki in ma sun bin tabo ka ce ƙarya kuke yi na annabi shine gaskiya to balle a ilimin ta ilimin zamanin ma ya tabbatar da wannan hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so malai yake cewa wa qad alima kullu mustaghlin bi khidmati sunna al mutahhara jam'an wa tafaqqahan malai yake kaman abu ne sananne ga duk wanda yake gantu da yiwa sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hidima uri hal hakata da kuma jirakanta da ita jiraka fi iliya malai yake anya fi kulli mazhab min al madahib za ka samu a dukkan kowace mazhaba daga cikin wannan mazhabobin sunanan wata sunna ce la tuje da shi mazhabi da ukura za ka samu mazhaba ta za sun ce abu za sunna ne wayin mazhaba kuma sun ce bid'a ne wayin mazhaba sun ce kaza sunna ne wayin sun ce kaza haramun ne sun ta asali ma wasu ban sani ake cewa mazhaba ba abinda ake cewa mazhaba shine in aka samu wurin da ba a aya ba hadisi wurin da ba aya ba hadisi nan ne ake maganar mazhaba ha sai ake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce aika ga take ce ahad to ai wuga sa a Shafi'iyya kai dai isa Imam Shafi'i ma ba haka yake ba Imam Shafi'i cewa idza sah al hadisi fa huwa mazhabi in dai hadisi annabi ya ga ta shine mazhabi to kai ba kowa ba kare da gudun lai yake ce Imam Shafi'i to shi ma bai yarda ba kai Imam Abu Hanifa sai bai halitta ga kowa ba ya dauko ya ce mu shi Imam Abu Hanifa mun ce inda sai na muka dauko ba to kai ka zo ka ce ai Imam Malik sai kuwa mutane suna fasa ne da zahi asali musu gane me ake magana ba daga kaji an ce maza ba to inda ba aya ba hadisi amma inda ce da kai aya da hadisi to nan ne mazhabu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yanzu da corona ta faru misali to corona ma akwai hadisi kuma mu wani abu wanda babu hadisi kan shi wani ce corona kware da gaske kai ne sai yanzu ka san ta akwai hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan corona wanda ya magana kan bijil ma balle corona kamar yanzu wani abu ya faru sabo wanda can da babu shi ba a san da shi ba to yanzu in malumai suka haɗu sai malam wane ya ce shi yana kallon kaza babu ne shi gare shi saboda kaza da kaza sai malam wane ya ce ni kuma ina kallon kaza nan akwai ne shi gare shi to sai shi ma wanda yake ba ɗalibin ilimi ba mutane wanda suke zamna gari banza sai ce to shi babu mazhabin wani mun fahimta sai ce ni babu mazhab to nan da ake ce mazhaba amma mutanen mu za ka samu ana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ai mu a mazhaba ai hatta ne mazhaba ka wannan yake ka dauki ne ta tsawon Imam An-Nawawi ta gari take yana cewa wannan shine fahimtar mazhabin mu an yace sai na har Imam Shafi'i saboda shi ba shafi'i ne aka ce ne sace to ai imamu shafi'i yake duk inda aka ga wata sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta inganta yace dan Allah ko san baya na ce ba daidai bane ba yace ni ma yanzu na ka fitawa da aka mai kawo shine zaman ka lafiya kawai to ai malam ba ka ga yanzu ni ka ta yau ba haka sai Allah ba ina ruwan ka da shi kai ke watan ka inda ta ka lafiya ko wannan kai ta musu adda Allah ji kansu Allah ya gafarta musu to zaka samu a mazhaba kaza sunce kaza haramun ne amma wai mazhaba kuma ta ce sunna ne mun fahimta to kaga shine asali abin da ake cewa mazhaba fatawa malam wani ya fatawa kan kaza shine mazhaba amma ba yi wa a ce annabi ya ce a ce malam wani ya ce a'a ba hada mun fahimta yan uwa wanda dan mutun ya ji ba nan kasa malam albani ya kawo su musallai suna nan wuri kuma ne yake cewa wasiha jami'aha mala yaitu wasiha kuma haka zaka samu a cikin wannan mazhabobin jami'aha dukkan su mala yasihu bi nisbatihi ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka samu suna danganta abubuwa wanda ba ma su da alaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala yake kai min al aqwal na daga maganganu zaka samu wata magana annabi tare da annabi amma ba ta da ma asali sai kaje mutun ya ce ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mire ne ma hadisin na malam Bahaushe wanda yake ta mutun ba sai da kanta ake ta ko mutun bai yarda da kanta ba abin nan da ake cewa ba malam wannan kana da ya tunamu hadisin malam Bahaushe man qala ana salaysa huwa kaga wannan magana gidan sa ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙaryani annabi yayi gabas wannan magana ta yamma kam sabu amma za ta ai annabi wa shi man qala wallahi ta shi ne ta annabi ba haka ta ce ma ni annabi sallallahu alaihi wasallam ke man kaza ba alai muta'ammidan fa ne ta bawa amma ahadu minan nar kaji kawai mutum ya ce annabi ya ce kuma ƙarya ce bai sani ba yace haka za ka samu daga cikin mazhabobin nan to su wasu ba ƙarya suke ba wasu kuma ƙarya suke yi wanda nan kasa in kaji ana ba da misali wata mazhaba da ta kawo wani hadisin ƙarya cewa wai duk wanda yayi sallah a ƙarshen Ramadan sallar Juma'a ko na bayan akwai wata sallah da ake bayan a ƙarshen Ramadan ko Juma'a ƙarshe wai wanda yayi Allah ya shahe mai duk wata sallah da ta kurce mai baya Allah ya yahe mai kai har da ma nan shekara 70 kawai in ka ga an kira la asa kana ai cewa Ibrahim ya ga ji sallar nan bani to wannan sallah da kai ka isa mu ake kala 70 ba akwai karkace da yawa a cikin dukkan mazhabobi wanda musu daga wanda musu halitta ba a danganta su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wal af'al haka da wata ayyuka yanzu in ka dauko misali ijiya zaka ga hadisan hanko da mai ijiya ya bude da su hadisi guda biyu hakikin su bisa inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na hanko da yake wai akwai ma yara kana su yana kore hushin Allah mun fahimta wannan hadisi ne wanda hadisi ne maudu'i bai inganta ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wai koya ma yara kana su yana kore hushin Allah da kuma nuna ne ma hadisin guda ta haza yaro ko me yake cewa annabi ala sarir malam kuke koyi wannan hadisin magaranta haza yaro karami yake ma ayi rubutu saman dutse haza babba ta ma ayi rubutu saman ruwa wallahi ƙarya ce yana so ka gane ku ta hada danka a koya ma wani abu sai ka rike haka zo kana cewa yanzu ba ga alƙal ba shekara ta nawa ka balla kullu amma kullun shi yayi amma da sai inda kan hakan position ya zo ya kasar kuwa kana dungura kai shi kana ba haka da ake yi ba kaga wannan magana ce wanda ba ta da alaka da annabi Muhammad hadisi wani ma da ya tashi a sharalo da sai ce hadisi ingantacce a cikin wani wurin wallahi ƙarya take hadisi da ƙarya ne bai da alaka da to duka cikin mazhabobin kuma akwai wannan mun fahimta ne uwa yake kuma wa aktharu ma yujadu zalika fi kutubil mutaakhirin wannan zaka samu su yawa a cikin littafan ɗan ƙarshen ƙarshe ba ka samu cikin littafan magabata yanzu in ka ɗauko misali inda mai akadari yake wurin awalla dai dai kai ne kuma wuce sai dai dai wurin shahar sai to dai ke in ta shahar sai to kunwa sai ke wata jidin ma alahuma da kuma sabon ruwa wurin kulkala kulli wannan dai da asali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana hada kai ne da kunwa mu fahimta ya ce in ka arwalla ka tuna ba ba kunni ba sai ka saki arwalla ba ko to kaga duka wannan ya saba ma sunna amman da kaje ka le ishmaru riwaya ne ishmaru kuma maliki ma yayin magana an ce ba da ba balle ne ishmaru shi da kuma mazhaban malikiya muna fahimta ya uwa to ina ji muna iya so alalan tunda mun zo kashin kafa ko tunda in muka shiga sabuwa ina kallon ba lalle lokaci ya isa ba sai mu bude dama in akwai masu tambaya ko kuma wani da ake gumi kuskure sai kokari a ina ta da mu insha Allah mala akwai wani da ake gumi rafi ya alaikum assalamu alaikum ana Love. Apasara hutubai juma akwa minene. Eh. So. Shi wannan wani abu ne wanda zaka samu mai yawanci mutanen da suke gani shi asali su ma fahimci minene a duniya. Je Saudiya kaje ana fasara hutubai. Jeli ji kaje ana hutuba ana fasarawa ba fasarawa me yasa saboda mutanen da ake gaya masaratu sun san me ake cewa in dai fasara hutuba bai kamata ba bai halitta ka ce mun alhamdulillah rabbil alamin ba ta fasara mishi ta fahimta hutuba sabu ake cewa isal to wanda za a isan ma da sakon dai jin yaran asali da ake magana ake sa isan mai to bayan kai wanda in akwai masu yi wanda larabcin ayoyi da hadisai za ka ranta wa ko to wannan fassarawa da za ka yi dan ya gane me ya kake so ka ce mishi yanzu in ka ji faran salata ji bayan mun ya tsaya sai ruwa da faran sai shi haka nan ne in ka ji inda ka ji aya ana in ka ji gani hilla ne ka ji ana su shaka ta haƙo bi cikin hudba sai ne kake kallon mu to haka nan ne wannan magana ne wanda yake wani ma da yazo malam fansani yana cewa yazo da irin abokin shi wani garbi an sha Qur'ani ne da suka zo ko Abuja ne ko ina ne sai jini ne yana hudu da turanci sai ranan bai san juma'a ba dauki ce mutane sun kawai addini amma da addini na bariki wai hudu ba ake da turanci kamar yanzu ka ce bai halitta bane mutum ya fassara hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Hausa bai halitta bane mutum ya fassara shi da Faransanci ko da English kamar yanzu in